bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne Allahumma Allahumma supi ga sallama supi mai gardama mun sha kokin zuma supi bar gardama aikin gama ya gama supi gara kuma jelas a can sama supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne wayan sani supi mai kasani mai kasani supi din kasani nazo kai mun tuni supi kariyar sani supi kokin rini supi babban gini turi kadina uni supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne babbar kada babbar kada supi rushe gada rushe gada supi mai hasada kofar da dambida supi din ka gwada shine muhammada supi biyar shida ya tashi a sha shida a supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne mai tambaya supi ga zawiya supi dolin giya mun sha kafin jiya supi kore aya zancan ku da kafiya supi wa zai iya bayan mai duniya a supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne wake mishi supi wake mishi balle kishi supi kariyar kishi sannan baya rashi supi mai kai mishi balle a sanar mishi supi babbai gashi ya takura yan fashi da supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne fana supi undangana supi kukan muna kai ne mai jin muna supi gatan muna shine sama can sama supi din kashina maula ya shina ina a supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne kai mun iso supi yau na iso supi so ta iso shine asalin kizo supi a gidan kaso wai shi wayai nizo supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne barhamane supi mai sanmu ne supi aikin mu ne kauna a gare shi ne supi girman sa ne zance daga rabbu ne supi ni abdi ne amma a gare shi ne supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne ga tambura supi yau badira supi yau nai kira amsa nai attara supi kokon bara supin mu bandara supi yau badira kama shi ka ankara supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne ga wahidu supi ga zuhudu supi yau bagudu supi a muhammadu supi a garin gudu sun fada a kan tudu supi ga amadu tijjani a can gurin supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne kaban sa'a supi ga jami'a supi marashin sa'a ya fada a jami'a supi kore ba'a ko ba mu da sana'a supi asalin sa'a sai kai mai jami'a a supi bani bane bani bane supi bani bane supi bani bane kai ne ni na gaza supi sama ta iza supi kauce guza zancan haka mun iza supi mata maza ni ne haka na gaza supi ni na gaza a supi bani bane supi Zubi bani bane, Zubi bani bane, kai ne kai bakala, kai bakala, Zubi kai hamdala, kai hamdala, Zubi shabe kala, mun daina muqabala, Zubi la la ila illa la ila, Zubi bani bane, bani bane, Zubi bani bane, Zubi bani bane, kai ne bani bane, bani bane, Zubi bani bane, bani bane, Zubi bani bane, bani bane, Zubi bani bane, Zubi bani bane, Zubi bani bane, Zubi bani bane, kai ne. Bani bane, bani bane, Zubi bani bane, Zubi bani bane, kai ne. Bani bane, bani bane, Zubi bani bane, Zubi bani bane, kai ne.